أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم الجمعة شهر واتن Zulqa'ida shekara ta 1446 Hijriya, wanda ya dace da 9 da watan 5 shekara ta 2025 Miladiya. Zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin man 182. Zamu tashi cikin Kitabul Jana'iz. Satin da ya wuce mun fara Kitabul Jana'iz, mun ga babu guda 3 a cikin shi. Yau zan mu tashi babe na hudu, inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa babu rajuli yana'a ila ahli al-mayyit bi nafsihi. Baban da yake bayanin mutun zai kai yako ila ahli al-mayyit, zuwa ga ahlin mamaci, bi nafsihi, da karan kanshi. Mutun ya tashi ya kai yako zuwa ga ma'abucin mamaci, ga karan kanshi. Anna ayu kai yako shine al-ilamu bil maut, sanarwa da rasuwa, a cewa na ya rasu. Hadisi na 1245 cikin wannan littafi mai albarka al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama da jin kai yake cewa haddathana Isma'il qala haddathana Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib. Malik wannan namu na Malikiya shine shi yasa muka ga an ce an ibn Shihab. Muhammad ibn Shihab az-Zuhri yana daga cikin manya-manyan malaman Malik. Yana Isma'il wannan shine dan uwan wannan Ibn Uqd Malik, dan yar uwan Malik ne, dan yar uwar shi ne kuma wajen Malik yayi karatu. Kenan Bukhari yana da riwaya daga gare shi kuma. An Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaga ne Ibn Shihab tabi'i ne, Sa'id ibn al-Musayyab tabi'i ne, akwai riwayatul aqran a cikin shi. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nahan na annajashi ya kai yakon najashi fil yawmin lazi mata fihi, a ranar da ya rasu. Kharaja ila al musalla, annabi ya huta zuwa ga gurin da ake sallah. Fa saffa bihim, yayi sahu da su, wa kabbar arba, an yayi kabbarori guda hudu. Haka annabi alaihi salatu wasalam yayi ran najashi ya rasu. Hadisi na 1246 al Imam al Bukhari yace haddathana Abu Ma'mar حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرايه زيد فاصيب. زيد اخذ الرايه, زيد يا كما توتا تا مسلمي a cikin jihadi, fausiba ya rasu. ثم اخذ جعفر فاصيب, sannan جعفر ya rasu, shi ya kama tuta shi ma ya rasu, yayi shahada. ثم اخذها عبد الله بن رواحه, sannan Abdullah dan Rawaha ya kama wannan tuta, fausiba shi ma ya rasu, yayi shahada. Yace wa inna aynai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazrifani, yace lalle tabbas idanun annabi sallallahu alaihi wasallam suna zubda hawaye. Summa akhazaha Khalid ibn al-Walid, saboda manyan manyan komandojin shi wajen uku, wannan ya dauka an kashe, wannan ya dauka, manyan janar ne wanda an yarda da su a cikin jihadi, ana ji da su, dukkan su kasance sun yi shahada, shi yasa aga idanun annabi sallallahu alaihi wasallam suna hawaye. Summa akhazaha Khalid ibn al-Walid, sannan sai Khalid ibn al-Walid ya amshi tuta min gayar imaratin, ba tare da shugabanci ba, tunda ana cikin rincabewar yaki, ba tsaya ce sai an nada komanda kawai, yana rasuwa shugaban da gaugawa wani zai je ya amsa, ba tare da shugabanci. Fa futiha lahu, a hannun shi aka samu nasara, shi Khalid ibn al-Walid wanda yake Saiful Islam. Al-Imam Ibn al-Murabit Allah mashi rahama yake cewa muraduhu anna na'i allazi huwa ilamun nas bi mauti qaribihim mubahun. Abinda da yake nihi nan Bukhari Allah mashi rahama cewa mutun ya kai ya sanar da mutane cewa makusancin su ya mutu, wannan halaka ne. Wa in kana fihi idkhalu karbin wal masaibu ala ahlihi, duk da cewa akwai shigar da bakin ciki da damuwa ga ahalin shi. Yakin fi tilkal mafsada masalihun jamma lima tartabu, sai kuma amma duk da wannan, cikin wannan mafsada kin da zasu samu damuwa da bakin ciki, akwai maslaha, saboda abinda zai biyo baya na ai gaugawa a halarci janaiza shi, a shirya shi, kuma a yi mishi sallah, a mishi addu'a, a nema mishi istighfari, kuma a zartar da wasiyyar shi, da duk abin da zai biyo baya na hukunce-hukunce, sai an hadi wannan abubuwan zasu biyo baya. abinda yake nihi kan wani ya ga cewa ai baban sa ya mutu ko mamman sa ta mutu a rihe ka a gaya musu he daga baya a dole za a gaya musu duk da akwai damuwa da bakin ciki amma dole za a gaya musu da gaugawa saboda duk wannan abubuwan sai in sun sani ne wannan abubuwan za su zarta he tai ba ku hadi ba kuna cewa kai ka a gaya musu wani yayi bakin ciki damuwa ce za a sa musu ya kasance tama ko kuma yama wani cikin diyan shi wasiya cewa ga kaza za a yi to in ba a gaya musu ba wannan abun za a rasa shi yace wa amma na ayul jahiliya amma na ayul jahiliya kai ya ko na jahiliya sa'id ibn mansur Allah mashi rahama yake cewa akhbarana sa'id ibn mansur mai ibn sunan sunan sa'id ibn mansur akhbarana ibn ulayya an ibn auna qala yake cewa qultu ibrahim akanu yakrahuna na aya nace ma ibrahim shin magabatan mu suna kin kai ya ko qala na'am yace eh ibn auna yake cewa kanu iza tufiya rajulu rakiba rajulun dabatun sahafin nasi sun kasance idan mutun ya mutu sai wani mutun ya tashi ya hawo dabba yayi ta kewayawa yana karaji yana kururuwa yana cewa ana afulan ina kai muku ya kwan wane wabihi ibn aun haka ya huddo daga ibn aun ke cewa ban san ba wani lahi mutun ya bada izini ya yi uzana ya sanar da cewa abokin shi ya mutu ko wani makusancin shi ya mutu wannan babu lahi al-imam ibn al-arabi al-maliki rahimahullahu ta'ala yake cewa yu'khadhu min majmu'il ahadith salasu halat dukkan hadisan da suke kawo bayani akan sha'anin kayya ko gaba ɗaya hali uku suke nuna mana al-aula na harko ilamul ahl wal ashabi a sanar da yan gidan mamacin da kuma abokai wa ahli salahi da mutane na kirki na gari fa haza sunna wannan sunna ce daga ya mutu a samu makusantan shi diyan shi ne matan shi ne yayin shi ne kannin shi ne abukan shi ne na kagdaga da gaugawa nan da nan a gaya musu da wasu mutanen kirki da ake kyauta da su mushi addu'a wannan sunna ne daga ya mutu wannan a sanar da su asaniya na biyu da'awatul hafl lil mufakhara fa hadhihi tukra ayi da'awa da kira a zo a yi shela dan saboda alfahari a tattara abinci a maida shi biki yace wannan shine aka hana shine musulunci ya hana jahiliya suke yin shi asalisa na uku al-ilamu bi nau'ika ko ya komo annabi da ma yace mu uttum min hasu bada'atu sai kun koma inda aka hutu a zo in mutun ya mutu a maida biki a maida sabga gashi nan gurin cikin fatahul bari shine na biyu da'awatul hafl lil mukhafara fa hadhihi tukra a kira jama'a ai gangan ku a zo a ci abinci an maida shi sabga can an yanka mareki ya zama abun alfahari baban su da ya mutu har mareki suka yanka abun alfahari aka doka shi an maida shi biki ya zo koma kayan murna asalisa na uku al-inamu bi nau'i akhirin kan niyaha daga cikin nan gurin akwai wani wanda yake ina gana taba ba da kissa daga cikin wanda su ba ruwan su da addini ma bai sha musu kai ba yake neman ma mamatan wa'azi da fadakar da su an yi musu rasuwa amma an zo gaji nan gurin gagalas ga hura ana tasha jama'a suna ta abin nan kawai sai ta da o yake moto da o yake o da moto aka ce mishi ai rasuwa ce ce ani zan ce biki ne ake to kaga jahili ne in musu wa'azi asalisa na uku al-inamu bi nau'in akhar kan niyaha ai sanarwa da wani nau'i daban kamar kukan mutuwa da karaji a rika uhu irin na jahiliya yace wani hau zalika fa haza ai haram wannan shi haramun ne sannan sai bukhari ya kawo mana hadisai guda biyu a cikin wannan littafi mai albarka al-jami'u sahih alama ba zai bani wahala ba ana al-imam al-hafiz ibn al-mulakin Allah mashi rahama da jin kai ya kawo maganan muhallab al-imam al-muhallab ibn abi sufra yake cewa haza sawabu tarjama wannan haka ya zo mana tarjaman nan haka ta zo babu rajul yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsihi haka ya zo amma yace daidai kin tarjama yadda zata bada ma'ana shine ar-rajul yan'a ila an-nasi al-mayyit bi nafsihi saboda duba da hadisan da ya kawo al-imam al-bukhari mutun ya kai ya kai ma mutane ya ko an yi mutuwa shi da kanshi hadisin abi huraira wanda muslim ya huddo shi da sunan al-arba'a da hadisin anas kuma yana daga cikin afrad na bukhari wanda shi kadai ya huddo su anas da ma akhadha rayata zaidun fa usiba afrad ne na bukhari wanda muslim bai huddo ba a cikin jihadi zai zo da alamatin nubuwa da fadlu khalid bin cikin magazi na ai shine bada labari kawai ga mutuwa babu laifi a gare shi dan ai sallah ga mutun saboda hadisan wannan da suka zo dalili akan haka zai zo cikin hadisin wannan mutun ko mace da aka binne da daddare annabi ce musu ma mana akum antu ulimuni me ya hana ku sanar da ni da sabanin abin da suke na jahiliya shi wannan yace wannan makaruhi ne kaga yadda dalibin shehuda ibnu hajar dalibin ibnu al-mulakin yace huwa nida'u bi zikri mafakhirihi wa ma'asirihi shine a rika shela ana ambatan abubuwan alheran shi dai fada shine mai kaza shine mai kaza saba da lokacin yazo hadisi ta da shi mala'iku su ce kaji abin da suke fada kai ne haka haka ne kake kuma alhali ba haka bane wuce gona da iri ne wa kana sharif idza mata uktal ba asura kiban ila alqaba'il yanahu jahiliya idan babban mutun ya mutu sai a tashi a tada raƙumma a tada mahayan raƙumma suna bin gariruwa suna bada labarin wane ya mutu shine aka hana shine kuma hadisi yazo annabi alayhi salatu wasallam kana yanha sami'tu rasulullahi yanha anin na'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana yayi hani gami da kai yako to kai yako irin wancan na jahiliya shi aka hana rabi ibn khaisam da ibn mas'ud da alqama haka suka ce wace wannan tafsirin shine daidai kuma abubuwan da hadisi suke nuna wancan na halakin ga hacin kamar da ibn al-arabiya abin nan ya gaya mana fil hiliya cikin hiliya ta ruyani daga daliban shafi'iyya wasu suka ce al-ikhtiyaru an yunada biha li yuksira al-musalluna abinda aka so in an yi shela dan saboda masu mushi sallah su yi yawa wannan babu laifi ma wardi yake cewa mutanen mu sun yi sabani shin an so sanar da mutuwa ga mamaci wa isha'atu mautihi fil nasi da awatsa mutuwa cikin mutane kamar mu yanzu a ce a hodi a tele a hodi a radio irin yadda ake bin nidai alaihi ayi shela wal ilamu da sanarwa yace wasu sun so daga cikin malamai saboda a samu wanda su mushi sallah masu yawa ko masu mushi addu'a masu yawa wasu suka ce ba a so haka ba wasu suka ce an so haka ga bako banda dan gari saboda bako shine ba ya samu jama'a ba dan gari shi ko ba ai sanarwa ba an samu jama'a wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Umar bagawi Allah mashi rahama yayyanke da cewa makaruhi ne irin wannan nida'in ai shela ana cewa wane ya mutu Ibn Sabbag yake cewa makaruhi ne a rika shela hey hadi in san makusanta shi za a sanar wannan shine ra'ayin Ahmad ibn Hanbal Abu Hanifa yake cewa babu laifi gami da wannan Abdurriyan na kalto daga Malik shi ma irin wannan magana Ibn Tin ya kawo daga Malik cewa karahatul inzar bil janaiz ala abwabil masajidi wal aswaqi Al Imam Malik Allah mashi rahama ya ce makaruhi ne a rika shelar janaiza wane ya mutu cikin masallatai wane ya mutu a cikin kasuwanni ana fadi li'annahu minan na'i shine kai yakon da aka hana inji Malik Alqamah ibn Qais yake cewa al inzar bil janaiz minan na'i alqa sanar da jama'a kenan ka gan a malikiya ne a malik ne a fada a tele a fada gidan radio shi makaruhi ne a gare shi wace cewa huwa min amrul jahiliya lamari ne na jahiliya haka Abdurrazzaq ya kawo cikin musannaf bai haƙi yake cewa an rawaito hanin wannan an rawaito shi daga ibnu umar da abi sa'id da sa'id ibn al-musayyab da alqama da ibrahim an-naqi da rabi ibn khaisam qultu sai nake cewa anji ibn al-mulakin da abi wa'il da abi maisara da ali ibn al-husayn da suwaid ibn ghafla da mutar ibn abdullah da nasr ibn imran abi jamra kamar yadda aka hikaito cikin musannaf na ibn abi shayba duka wannan sun tayi akan cewa makaruhi ne akai shela cikin a rika sanarwa najashi sunan shi shine shugaban habsha sunan shi ashama kamar yadda yake sananne ya zo cikin sahihi muslim cewa kataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam najashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta letter zuwa ga najashi yace to ba najashin da yamma sallah bane ba wanda yamma sallah be ya musulunta shi ba bukata a rubuta mishi takarda wannan da'awa zuwa ga musulunci wala allahu abar bi ba'd mulukil habsha tana yiwa wasu masu mulkin habsha ake nihi wani yayi tunanin cewa najashi ne wa fihi hujjatul liman jawwaza salata ala al-ga'ib a cikin hadisin nan na sallah ga najashi akwai hujja ga wanda suka ce halaka ne yin sallah ga wanda bayyana salatul ga'ib wannan shine ra'ayin al-Imam Shafi'i da Ibn Jarir da Ahmad sabanin Abu Hanifa da Malik su sun tayi cewa salatul ga'ib wannan khassan ne ga najashi saboda a can inda yake babu wanda zasu mushi sallah shine hujjar Malik da Malikiya akan cewa ba a salatul ga'ib kamar da cikin al-Qabas sharhin muwadda Malik da az-Zakhira da an-Nawadir wa ziyadatan Ibn Abi Zayd al-Qayrawani an amso daga Abu Hanifa shi yace halaka ne ga gwariruwan da suke kusa halaka ne in garin akwai sai yake amma mutun salatul ga'ib ya halitta a wajen Abu Hanifa shi wannan kaidin yasa haka Ibn Tin ne hikaito wa kana salatu alaihi fi rajab sanata 90 sallar da annabi amma najashi cikin rajab ne a shekara ta 9 ومن ادعى ان الارض يتلى شهاده وندي دعى ورچوا اي انبا ان يا قني ان مصو مشي قسا ني har sai da ya gane jashin gashi gaba daga bayan mushi ba sallar ga'i bace la dalila lahu yace babu dalili ba hujja wa in kanat al qudra saliha li zalid da cewa Allah ya iya yin hakan ki amma abinda ba ai ba ba an yi da'awa cewa ba tana yiwa kasa aka tattaro annabi ya ganshi gaba daga bayan mushi wannan tana yiwa ba za a yi hukunci da ita ba yace wa sawa'un kana al baytu min jihati al qibla amala duk dai ne mamacin wajen al qibla yake ko ba wajen al qibla ba fal musalli yastaqbil shi mai sallah sai ya fuskanci al qibla ko an kawo muku ya kwanci a mutuna anan yamma yake kaman muna ba kun ce ba mun kallo wajen shi bayan mun mi sallah a gabas in ku zaku kalla kuma da niyyar shi kuke ma an yi mishi sallah ko ba ai ba kuma gurin a kusa yake ko a nesa a cikin arbahar sun kyautata abinda khatabi yake cewa ana mishi sallah koda wani bai mishi sallah ba haka kissan najasi take nunawa ya zo a cikin zancen ibnu battal takhsisun najasi cewa ai najashi khususiyya ce ibnu battal malamin malikiya ne kenan dole zai nemo mahuta akan abinda malikiya suka tai shi yasa yake cewa wannan khasun ne bin najashi salatul ga'ib da dalilin itbaqil umma ala tarkil amr bi hadzal hadisi yace dan al umma gaba dai qadibatan sun yi ittifaki cewa ba a aiki da wannan hadisin amma sai ibnu mulki ne ce wa akhta fi zalika yayi kuskure cikin wannan yayi kuskure ba an ce ba gaba dai ga wasu ta wanda sun tai kan salatul ga'ib din kala sai ke cewa lam ajil li ahad min al ulama ijazatu salati ala al ga'ib illa ma zakarhu ibn abi zaid an abdul aziz ibn abi salma fa innahu qala yace ce wajen malaman malikiya kenan ban ga ba wani mutum dai wanda ya halitta salatul ga'ib in ba abinda ake rawaitawa daga ibn abi zaid mai risala daga ibn abdul aziz ibn abi salma yake cewa ijazatu uzina annahu garka idan an yi shela cewa mutum ya durmiye a ruwa cewa ya durmiye ko kuma an kashe shi ko namun daji sun cinye shi ba a samu komai na jikin shi ba wannan a mishi sallah kamar da aka ma najashi malikiya anan kadai suka dauki salatul ga'ib wa bihi qala ibn habib akan wannan ibn habib al maliki ya fada Allah mishi rahama haka yazo cikin sharhi na ibn battal da annawadir wa ziyadat na ibn abi zaid al qayrawani su anan kadai malikiya suke da salatul ga'ib wanda aka cinye kaga ba wanda ya mishi ko aka yi durmiye a ruwa ba wanda ya mishi ibnu abdul bar yake cewa aksaru ahlul ilmi yaquluna inna zalika makhsusun bihi diyawa cikin malamai suna cewa wannan kebantacce ne ga najashi sallar ga'ib amma wasu yace sun halitta a cikin ranar da mutunan ya mutu ko kuma kusa da ranar da ya mutu duka wannan zancen malikiya yake dan a cikin at-tamhir ne na ibnu abdul bar qultu sai nake cewa abahar hasan fi ma hakahu hasan yayi kidogon kiwo inda yake cewa ai annabi addu'a ce mishi ba sallah ba yace lam yusalli alaihi annabi ba sallar janaiza mishi yace huwa ajib ya kawo abun ban mamaki dan ba wanda ya faɗi wannan far'un garib far'i abun ban mamaki yace min furu ibn al-qattan anna salatu alal ga'ib wa in jazat lakinnaha la tasqutu al-farat wasu ibn al-qattan ya kawo cewa sallar ga'ib sallah ta wanda bayyananta janaiza duk da ta halitta sai dai bata sabke farilla ba in an yi ta ba ta sabke farilla ba to shi yasa yace abun ban mamaki ne ba wanda ya faɗi wannan cikin hadisin akwai fa'idodi da dama na wannan babin a ciki akwai jawazul buka alal mayti halaccin kuka ga mamaci dan an ce ga idanuwan annabi can sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye sai dai ba uhu ba da karaji ba anniyaha ba na biyu annar rahama takunu fil qalbi mahmuda rahama da za a samu da tausayi a cikin zuciya wannan abun yabo ne dan tausayi ne da rahama yasa annabi haike hawaye sallallahu alaihi wasallam wa fihi jawaz ta'asib fi il shari'i ciki akwai halaccin koyi da aikin annabi alayhi salatu wassalam wa fihi ma yaglibu al bashar min al wajd ciki akwai abin da yake rinjayan dan adam na wajdi yin damuwa idan wani abu ya samu shi yasa muka ga annabi yana hawaye alayhi salatu wassalam yace sannan Khalid ya amshe ta ba tare da shugabanci ba annahu lam yusmi hina qala innahu qutila fulan ba ambace shi ba da aka ce an kashe wani kawai shi ya tashi ya amsa saboda abu ne na jarumta wa fihi jawazul mubadara lil imama idza khafa diya' al amr faradiya bihi shari'u fasara aslan fi darurati idza waqa'at fi ma'alim amr ad-din kuma cikin shi akwai gaugawa zuwa ga shugabanci idan an ji tsoran wani abu na addini zai kubuce yace to sai zamana faradiya bihi saboda annabi ya ra'ina an ce Khalid da gaugawa tashi ya amshi tuta ba tare da an nada shi ba shugabanci me yasa saboda wani abu ya ga zai tagayyara zai tozarta in an tsaya ana jirin sai an nada sai ta shiga gaugawa a matsayin shi na komandan yaki ya amshi tuta sai zamana asali ne cikin darura idan ta fado cikin lamarin addini cikin lamarin addini cikin wannan kuma yana dauka cikin kowane babi masala ana cikin sallar juma'a lima aka ga ya fadi ko tansiyan ta bige shi ko ya fadi ko mutuwace ma to ba an ce ba to jama'a ku dakata Allah hamu tattauna a nada lima a ka wanda yake gaba zai wuce je ya ja nan gurin darura ce ta sa dole ba za a jira nadi ba kawai za a wuce ai وفيه أن من تقرب من الخوارج ونسب حاكم فأقوم له فإنه نافذ كحكم أهل العدل وكذلك أنك هاتين يأتي دقى تكين حديث من غانو تيوى وان دي يأي دقى تكين خوارج سكي وانن سكي هتونا هتو دشو غبا سكي سبكيشي تو دو حكنشن دي سكي زرطر يازر تبا أنشي وكود ملك ما تهاني كاليه كوكا زوء أدد تهاني كاليه تي juyi mulki ne amma kuma duk abin da ya zartar ya zartu ba an ce ba ai tunda ba ta hanyar daidai ka zo mu ma bijire maka zammi dan saboda he ai zubdan jini gashi nan gurin da ya zo ya wuce ba tare da izinin annabi ba akan shugabancin kuma duk abin da ya zartar ya yi shi Khalid ibn al-Walid yace kamar hukuncin wa kazalika an kiya ta haka nan auren su duk abin da suka zartar na aure yayi wa fihi anna al-imam allazi la yadu lahu ala yadi yahkum li nafsi ma yahkum li ghairihi ciki akwai cewa shugaban da babu hannu a cikin sha'anin shi zai yi hukunci kamar yi akan shi kamar yadda wani ma zai hukunci wani shugaban daban kuma zai kulla ma kansa aure kuma zai kada sadiq yadu sarq allazi sarq alhuli min baitihi fa hakama li nafsihi wannan duka cikin wannan hadisin far'un yace lam yazkuru taslimu huna a cikin nan hadisin najashi ba a ambaci ba sallamewa daga sallan nan a cikin hadisin Sa'id ibn al-Musayyab wanda Ibn Habib ya rawato shi daga Mutarrif daga Malik ya ambaci sallamewa sai dai Ibn Abdul Bar yace garibi ne yace innahu la khilafun almatuhu bainal ulama'i min as-sahaba wat tabi'in fa man ba'd min al-fuqaha fi salami minha babu sabani ko dai da nas taba gani cewa sallamewa ake daga sallar jana'iza kawai sun yi sabani ne sallamar jana'iza daya ce ko kuma biyu jumhurin malamai suka tai kan cewa daya ce kuma ita ce daya daga cikin maganganun Shafi'i wasu jama'a kuma suka ce sallama biyu ce ita ce magana Abu Hanifa da Shafi'i kuma ita ce magana Sha'abi an rawaito ta daga Ibrahim cewa sallamewa daga sallar jana'iza guda biyu ce kuma kasa-kasa ake an rawaito sallama ɗaya ce daga Umar da ɗan shi da Aliyu da Ibn Abbas da Abu Huraira da Jabir da Anas da Ibn Abi Aufa da Wasila da Sa'id ibn Jubair da Aba da Jabir ibn Zaid da Ibn Sirin da Hassan da Makahulu dukkan su wannan sun tai cewa sallamewa daga jana'iza dai kawai ake assalamu alaikum warahmatullahi ba a bukata ta biyu wa Ibrahim cikin wata ruwaya shi ma haka ya tahi hakim ya rawaito cewa sahhatir ruwaya fil wahida an Ali yace ruwaya ta inganta cewa sallama dai ake daga sallar jana'iza daga Aliyu da Ibn Umar da Abbas da Ibn Abbas da Jabir da Abi Huraira da Ibn Abi Aufa yace kulluhum yusallimuna taslima wahida dukkan su sallama guda ɗaya suke kamar yadda cikin al-Mustadrik na al-Imam al-Hakim Ibn Tin yake cewa wa sa'ala ashabun malikan al-Imam ashab Allah mushi rahama ya tambaye malamin shi Malik yace ayukurahu salamu fi salatil jana'iz shin ana makaruhi ne sallama cikin sallar jana'iza qala la yace a'a yace wa kad kana ibn umar yusallim ibn umar ya kasance yana sallamewa saboda fiqhun malik galibi tana tikewa ne zuwa ga ibn umar wastinadu malik ila fi'l umar dalilun ala annahu alayhi salatu wasallam yusallim fi salatihi ala najashi wala ghairihi yace malik Allah mushi rahama a cikin nan da ya nassaba hukuncin cewa ya tabbata cewa abdullah dan umar ya sallame nuni ne akan cewa a hadisin Najashi ba ambaci sallama ba da an ambata da Malik yayi hujja da hadisi ba aikin dan Umar ba haka nan cikin wasu hadisan yake nuna cewa Malik bai samu ba sallamewa daga sallar jana'iza duk da akwai ta amma a hadisin dai ba ambace ta ba tunda ba ambace ta ba sai dai hujja da aikin wani daban dan abinda adda kai ake hujja da shi ba abinda ba a ganshi ba a cikin hadisin sai babu na gaba Al-Imam al-Bukhari ke cewa babu na biyar babul izni bil janaza baban dake bayani izini ga jana'iza wa qala Abu Rafi yake cewa ana Abi Hurairah ta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala azantumuni daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin ba ku sanar da ni ba nan Bukhari ya kawo shi mu'allakan dan ya ambace shi hadisi na 458 hadisi na 1247 al-imam yake cewa haddathana muhammad akhbarana abu muawiya an abi ishaq shaybani an sha'abi an ibn abbas radiyallahu anhuma qala yake cewa mata insanin wani mutum ya mutu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduhu manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa gaishe shi gaisuwar da mara lahiya famata bil layl sai wannan mutum ya mutu da daddare fa dafanuhu layla suka binne shi da daddare falamma asbaha yayin da gari ya waye akhbaruhu sai suka bashi labari faqala sai ce ma mana akum antu ulimuni me ya hana ku sanar da ni qalu suka ce kana lailu dare ne ya ma'aikin Allah fakarihina sai muka kiyawa kana zulma cikin tsananin duhu ne an na shuka alika mu tsananta maka in suka bari kaiwa zuwa ga sahe gawan mutunan tana iya jirkita kuma cikin dare bu sun je su kwankwasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa taso an wane ya mutu sai suka kama su suka binne shi wannan bawan Allah su da kansu fa ata qabruhu sai suka zo kabarin shi fa salla alaihi annabi ya mishi salla kenan kaga shi wannan bawan Allah da asara ce zai samu shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yana nan cewa za ku tsananta mishi to amma asara wancan mamacin shi yake kallo a ce kun binne shi ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi salla ba sai ya je kabarin shi ya mishi salla abinda ake bukata bai rasa shi ba ashhab ya rawaito kitab ba'da ma dufina bi laylataini an rawaito cewa bayan an binne wannan mutum da dare biyu ne annabi ya je ya nemi gurin ya mishi salla kamar da tabarani ya rawaito cikin al-ausat eh warawa ba'da shaharun wata ruwayan ma an ce bayan hawwata ne annabi ya je ya mishi salla dara kudi ne ke cewa tafarrada bi haza bashar bin adam bashar bin adam ya kadaita da wannan amma wani shi ya saba mishi kawai cewa akai ba'da madufin bayan an binne shi amma fiqhun dake cikin wannan baban cikin shi akwai izini da jana'iza da sanarwa gami da jana'iza wannan ko ya gabata a baban da ya wuce cewa da ma ba ku sanar da ni ba kuma sunna ce sabanin wanda yake wannan kamar da yadda ya gabata sanar da wani makusanci da wani wanda yake mutun salihi a ce a sanar da shi wane ya mutu nan kwadayin addu'a shi ko hal ya harace sallar jana'iza ba za a kira shi da yakon da aka hana ba an rawaito daga ibnu umar cewa annahu iza mata lahu mayitun idan wani mamaci ya mutum mushi dan Umar radiyallahu anhu tahayyana gaflatin nasi thumma kharaja bi zanatihi wal hujjatu fi sunna la fi ma khalafaha an rawaito daga dan Umar cewa idan mutum ya mutu yana leƙawa rabkanan mutane lokacin da jama'a sun shiga barci ya kama aje abun ne mushi mamacin shi amma yace su wal hujjatu fi sunna hujja cikin sunna take ba duk wani abun da ya saba mata ba nan aikin shi ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne ba zan mu dauke nashi ba na annabi alaihi salatu wasallam zan mu dauka dan Umar fa an rawaito daga ibnu Umar cikin wannan wata magana shi wadda ta dace da sunna wazalika annahu sabada ya kai ya kwan Rafi ibnu Khadijah yake cewa kaifa turiduna an tasbihu bihi nasibu hatta nusul ila quba yace yaya kuke nihi ku bar shi har sahi suka ce zan mu tsare shi ne har mu aika ma ƴan Quba da garuruwan da suke gehen Madina su halarto yace to babu lahi ku yi abin da kuka ganin Abu Huraira ya kasance murru bil majalis fa yaqulu yana wuce majalisi yace dan uwanku ya mutu ku tashi ku halarce jana'ijarsa wa salatu alayhi salatu wa ala hazal fata wannan sallar da annabi yamma wannan matashi wannan sarmai saboda ya kasance yana ma masallaci hidima mai ma masallaci hidima ne an rawaito daga Abu Huraira wannan hadisin cewa wani mutum ne baki ko kuma wata mace ce baka wadda take share masallaci fa mata ya mutu ko kuma tan mutu ruwaya duka ta nuna haka Malik daga Ibn Shihab ya rawaito daga Abi Umamas Ibn Sahal Ibn Unayf anna miskinatun marida cewa wata miskiniya ta yi rishin lahiya sai aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin rishin lahiyar ta ya kasance yana zuwa yana gaidar da miskinai yace da tan mutu yace azantu muni in tan mutu ku sanar da ni sai aka huta da jana'iza ta da daddare sai aka jayo hadisin wancan wanda aka kawo fa inna ma salla ala alqabr abin da yasa annabi yayi salla a kabari li annahu kana wa adalu yusalli alai dan ya mushi alqawlin cewa zai mushi salla in ya mutu a sanar da ni li yukrimahu bi zalika dan ya girmama shi ga wannan saboda ya girmama dakin Allah masallaci yake ma hidima zai zo sabanin malamai cikin sallah akan kabari bayan an binne mamacin mashahurin mazhabin Malik cewa ba a sallah a kabari wannan kuma hujja da sai wancan bayan Allah dan annabi ya mishi alkawali ne kenan ba zai zama hujja ba fa in dufina bi ghairi salatin faqulan in an binne shi ba tare da sallah ba magana guda biyu ce wa alan nafi akan korewa ko maganganu ne da dama na ukun ta cewa ya kharuj malam ya dul za a huto a mishi sallah akan kabarin matukar lokaci bai yi tsawo ba yace wal khuruj bil janaiza laylan jaizun a cikin hadisin mun fahimci cewa huta da janaiza da daddare aje abin ne ta ya halitta amma mafifici shine da rana saboda babu kunci ba takura ma jama'a kuma za a samu yawan masallata inda rana ne sabanin da daddare yace amma in darura ce ta sa dole ayi daddaren babu lahi kamar yadda aka rawaito daga Malik abin da yasa suka ki su tsananta ma annabi ya sha wahala babe ne na girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma karrama shi ma annahu kana la yuqiz min nawi da cewa shi ba a tada shi daga cikin barcin shi dan ba su san ba me yake faruwa cikin barcin annabi sallallahu alaihi wasallam tana yiwa barcin an mahalikin annabawa wahayi ne to annabi in yayi barci ba a tada shi dan ba ku san me yake faruwa cikin barcin nashi ba tana yiwa ana mishi wahayin wani abu wani yaje ya daddaba shi ya tada to he ahana tada shi yana barci wa fihi ta'jilul janaza fa innahum zannu anna zalika akaru min izanihi a ciki akwai cewa janaiza in ta mutu ai gaugawa a je a binne ta saboda wannan yasa su suka ga cewa bar su fifi ta gaugauta janaiza sama da su jira har sahiya ta yi annabi ya mata sallah shine hujjarsu shine dalilin su kuma sun san annabi ya hana alaihi salatu asru bil janaza ai gaugawa a kare da sha'anin janaiza sun san sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai babe na shidda Al-Imam al-Bukhari ke cewa babu fadlu man mata walahu waladun fa hata saba baban dake bayanin faralal wanda dan shi ya mutu kuma sai ya nemi ladan shi wajen Allah qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwa yake cewa bashir sabirin abada labari ga masu hakuri hadisi na 1248 Al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abu Mu'amar haddathana Abdul Waris haddathana Abdul Aziz an Anas kala kala annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma minan nasi min muslimin cikin mutane babu wani muslimi yutawaffa lahu salasun mutum guda yaro uku su mutum mushi a karbi rayuwar su lam yablughul hinsa wanda basu balaga ba illa adkhalahu Allahu aljanna sai Allah ya shigar da shi aljanna bi fadli rahmatihi ya musabbad da faralat tausayin sa da yake yi hadisi na 1249 al-imam yake cewa haddathana muslim haddathana shu'ba حدثنا عبد الرحمن بن اصبهاني عن زكوان عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما تا suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana yawman ka sanya mana wani wuni fa wa'azahunna sai annabi yayi musu wa'azi wannan sun zo sun ce ya ma'aikin Allah galabna alaikar rijal maza sun rinjaye mana kai sun kwace mana kai kullun duk abinda ake fada na alheri na ilimi majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam maza ne mata ba su zuwa su zamana suka ce to mu ma a sama mana wata rana a rika karantar da mu sai samu hudda musu wata rana guda ci ku hadi gidan wanci a lokaci kaza to wannan da ya tahi ne cikin wa'azin da ya musu yake cewa ayyu mamra'atin duk wata macen da mata la hasalatu min alwaldi yaro guda uku suka rasu mata kanu hijaban min annar sun kasance mata shamaki ne daga wuta qalat mar'a sai wata mace tace wasu nani biwa ya ma'aikin Allah qala sai annabi yace wasu nani habima hadisi na 1250 daidai wa qala sharik sharik yake cewa daga ibn al-asbahani haddathani abu salih an abi sa'id abi huraira radiyallahu anhu ma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abu huraira yake cewa lam yablughul hinsa shi a ruwaya cewa bisu wanda bisu kai mahalki ba wanda bisu balaga bake hadisi na 1251 yace haddathana aliyu haddathana sufyan yace sami'tu zuhuri naji zuhuri an sa'id ibn al-musayyib an abi hurairata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li muslimin salasatu min al-waladi musulmi diya uku ba za su mutu shi ba fa yalijin nara ya shiga wuta illa tahillatul qasam sai rantsuwa sai warwarewar rantsuwa wanda Allah yake cewa in minkum illa warduha gashi ma nan qala abu abdullah bukhari kenan yake cewa tahillatul qasam kin shine wa in minkum illa warduha nan Allah rantsuwa yi lalle tabbas cikin ku kowa sai ya gangara ta wuta to wannan rantsuwa ta Allah ita ce zata sa dole sai ya gangara in he ya butana al-wurud an sasta bani akan wasu irin gangara ce ta mutun ya shiga ne ko kaka wa hadisi abi huraira hadisin abi huraira yazo da wani lafazi yace wata mace ta zo bi sabilillah da wani yaranta fa qala take cewa cikin sharhi ne ibn al-mulakin tace ya ma'aikin Allah ud'ullaha lahu kai mushi addu'a fa laqad dafantu salasa na binne yaro ha uku kamuna addu'a shi wannan kai ya mutu fa qala sai yace dafatni salasa hada uku kika binne qala na'am tace eh yace da karhi sazarti bi hizarin shadidati min lalle kin yi katuwar garka da zata hana ki shiga wuta a wani lafazi yace sigaruhum da ami sigaruhunna da ami sul janna yaran su kanana su ne yan jinjire na cikin aljanna yace yaltaki ya talaka aduhum abahu dai cikin yaran da yan mutu zai gamu da baban shi sai kama tuhum ma'aihin shi ko kuma hannun ma'aihin shi ba zai gusa ba ba zai saki hannun shi ba sai Allah ya shigar da shi aljanna tare da ma'aihin arwaya ta al-imam an-nasa'i wannan hadisin a cikin muslim arwaya ta al-imam an-nasa'i ce babu wani muslimin da dan shi zai mutu ya mutu bayan huna salatu aulad lamay bulghulhin sa diyan shi su mutu kama uku sai Allah ya shigar da shi aljanna saboda tausayin sa da yake a ce musu shiga aljanna sai ya ce hatta yadkhulu abwana a ce ma diyan ku shiga aljanna sai ce sai uwayen mu sun shiga sai a ce musu adkhul aljanna antum wa aba'ukum, to ku shiga aljanna da ku da ma'aihan naku. Yana cikin al-mujtaba min as-sunan sunan an-nasa'i, babu man yatawaffa lahu salatun, wanda mutum uku iya uku suka matun mushi. A cikin hadisin Abi Ubayd daga baban shi marfu yace wa wahid hamma daya, sai dai Tirmizi yace garibi ne cikin shi akwai rawi majahuli, cewa hada daya ma shi wannan akwai hadisin ya bai da inganci. To yace idan dai wannan ya tabbata ka fahimci hadisan wa'annan hadisan gabaki daya da su da wasan su suna nuni akan cewa yaran musulmi gaba daya yan aljanna ne. Wa huwa indi ijma, yace a waje na wannan ijma'i ne babu sabani ko daya, wanda Ibn Abdul Bar ma ya nakalto ijma'in nan cikin at-tamhid nashi. Yace wala ibrata bil mujabbira, babu abun nura da mujabbira, su da suke cewa ya alunahum ta'atal ma'isha, suna ce har yan jinjire na musulmi karkashin ma'isha ne, in Allah ya ga dama sa su wuta, in ya ga dama sa su aljanna. Yace fala yu'tad bi khilafin wala bi wafaqihim, ba alisahi da sabanin su, kuma ba alisahi da daidai da dacewarsu. Magana ce abun kaurecewa dan ta saba ma sunna. Ijma'i ne wanda bai halitta ai sabani, babu kuskure, bai yiwa a ce a gahurta zunubai ga ma'aihansu dan saboda rahama gare su, kuma su su je wuta saboda uwayen sun tosaya musu ne saboda diyan, kuma a ce su da suka tosaya sun shiga aljanna kuma diyan an tura su wuta. Yace zance zai zo akan yara a can gaba insha Allah ta'ala. Yana nihin a hadisi na 1382 cikin babu ma kila fi auladil muslimina. Yace haka ne, akwai wasu wanda suka tai akan cewa ayi tawakkufi cikin diyan mushrikai, shin zasu kasance cikin aljanna ko wuta? Kawai mutum ya ce bai sani ba, diyan mushriki ne sun mutu jinjire ba su kai balaga ba, wuta za su ko aljanna? Kawai ayi tawakkufi shine mazhabin Ibn al-Mubarak da Hammad da Ishaqa wa udiya ila auladul muslimina wa ma arada zalika fa inma da'iful isnad, wanda ke sabanin wannan sanadin shi yana da inganci, hadisai ingantattu sun yi nuni akan cewa nan musulmai su a aljanna suke. Yace daga ciki akwai hadisin Samura wanda ya inganta cikin sahihi hadisin ru'ya, yace wa ammal wildan, amma yara da aka gani a gehen Annabi Ibrahim, yace fa kullu mauludun yuladu ala alfitra, duk wanda aka aihwa, yaran da aka aihwa akan fitra su ne Annabi sallallahu alaihi cikin kafala ta Annabi Ibrahim. Kila aka ce ya ma'aikin Allah, to diyan mushrikai ha? Yace wa auladul mushrikina, har ma diyan mushrikai. Daga nan gurin yayi nuni cewa har diyan mushrikai, amma hadisin zai zo a cikin ta'abirur ru'ya ba'da da subhi a cikin sahih al-Bukhari. A wani hadisin dake cewa inna Allah khalaqan nara wa khalaqa laha ahlan wa fi aslabi abaihim, Allah ya halicci wuta. Kaga can wannan hadisin, kaga an ce wa auladul mushrikin, haddiyan mushrike, yana nuna kenan su shiga aljanna ko? To sai yace kuma wani hadisin, Allah ya halicci yan wuta, ya halicci wuta wanda za a sa cikin ta tun suna tsatsan ma'aihansu, tun suna ba a aiho su ba su yan wuta ne. To he dai sake sagid ne hadisin shi, wannan da ifi ne mardudun ne bil ijma, an yi raddin shi da ijma'i kamar yadda Abu Umar Ibn Abdul Bar ya kawo. Yace abin da yake bayyana Allah shine masani al-Imam Ibn al-Mulakin, inji masu hashiya, Allah mashi rahama ya nakalto ne daga Ibn Abdul Bar, amma bai fada ko ba cewa hadisin da Muslim ya rawaito. Nan gurin al-Imam al-Aini cikin Umdatul Qari yayi fadakarwa ce yaya za a ce hadisin saqid ne, Talha da ifi ne, hadisin ko Muslim ya huddo shi, ma'ana Muslim ya huddo hadisin da Ibn al-Mulakin tuntuban halshe ne yake cewa hadisin da ifi ne. Fada shi da yake cewa kullu nasin bima kasabat rahina, dukkan rai abin rabawa ce ga abin da ta aikata, illa ashabul yamin, sai wanda suke ma abuta dama. Ali yace hum atfalul muslimin, sune yaran musulmai. Haka Abu Umar ya nakalto Ibn Abdul Bar kenan. Yace babu wanda ya saba mishi cikin sahabbai, sai yace an rawaito Abd ibn Humayd, ya rawaito cikin tafsirin cewa annahum auladul mushrikin, diyan mushrikai ake magana. Abul Ma'ali yake cewa balagal hinsa balaga mablagan yajri alaihi ta'a wal ma'siya, lokacin da yake da ana rubuta mishi lada da zinubi shi ake cewa balagal hinsa. Bukhari yake cewa innahu zambu, shine zinubi wanda ya kai zinubi. Qala al-Qazzaz, al-Imam al-Qazzaz yake cewa azambul azim, babban zinubi, an yablugu an tuktaba zunubu, su kai a rika rubuta musu zinubi. Allah ya ce wa kanu yusiruna ala al-hinsil azim, al-hinsil azim babban zinubi Allah yake ne kenan, wanda lam yablugu al-hinsa, wanda basu kai ba inda za a rubuta musu zinubi shine al-hinsa ne. Sahibul matali yake cewa Dawudi ya hikaito cewa bil kha khins al-mu'jama, shine aikata zinubi, yace wannan ba wanda ya san shi da abin nan da mai da. Ibn Tin ma yace ba kuwan magana ce. A nan gurin da yake cewa illa tahillatul qasami, sai warwaran rantsuwa, annan nar la tusalla ta musu, cewa wuta ba za ta taba shi ba, sai daidai gwargwadan ya gangara ta wuta sannan kuma ya tsira tunda Allah ya ce summa nunjil lazina taqaw sannan sai mu tserar da wanda suke masu takawa ne aka ce za su wuce akan wutar bayan tana bice tana kasance bardan wa salamun ba tana matsayin ta na wuta ba wasu ka ce zatta wuce za su wuce akan ta abu sasiradi ita kuma tana kasa wannan ita ce magana Abdullahi dan Mas'ud dan saboda wannan banda annaba kowa sai ya bi rantsuwar wannan da Allah ya kowa sai ya bi to bin ne ake tattauna wuta kowa sai ya bi he ya shiga rada ya wuce ko kuma kaka zai wuce ne lokacin asiradi Abdullahi dan Mas'ud yace tana kasan sirai ne kowa zai tsallake siradin a ruwaya ta Abdullahi dan Abbas yake cewa ma yusibu min ad-dunya min al-humma cewa wuta sai ta shahe ku kowa sai ya gangara mata ita ce masassara da kowa yake a duniya saboda masassara hucin wutar jahannama ne mujahid yake ce al-humma min fihi jahannam masassara hababaka ce ta jahannama kuma yace huwa hazzul mu'minu minan nar ita ce rabon mummuni na wuta madadin a barshi sai ya je lahira a nasa shi wuta to sai zamana anan gurin sai Allah turo mishi masassara liqaulihi dan annabi yace innal huma min fihi jahannam masassara hababaka ce ta wutar jahannama fa abruduha bil ma ku rika sanyaya ta da ruwa wakila wasu kace abinda ake ni shine mushrikai wa in minkum illa waruduha da su ake an hikaito wannan da dan Abbas saboda ayat ta zo cikin hadisi wa hataja wasu sun yi abin nan qira'a sun yi hujja da qira'a da take cewa wa in minhum illa waruduha kowa daga cikin su ma'ana kafurai sai ya fada cikin ta qira'a ce daga ibnu Abbas da Ikrama wanda ibnu Khalawayhi ya ambace ta cikin mukhtasar fi shawazil Qur'an amma qira'a shazahu ake ni ba mutawatira ba aw takunu ala mazhabu haula ko kuma akan mazhabun wannan cewa summa nunjil lazina taqaw bi khurujil muttaqin min jumlatu man yadkhuluha masu tsoron Allah za su huta cikin jumlar wanda zai shige ta dan a san faralan ni'ima wanda suke cikin azaba Allah yana yin haka nan in ya zamana baka san ba wa bididdu hata tabayyanul ashiya in kaga kishiya abu da kake sanin kai faralan da kake ciki idan ya zamana kau alahira ba abu ba ta kai ta wutar ka gani kawai haka aka tura ka aljanna ba zaka san ni'imar da aka maka ba amma in ya zamana kowa sai ya bi ta wutar ya ga dai abin da yake ciki dada ya wuce koda bai ji zahinta ba dan saboda ya zo cikin hadisi wasu sai sun je aljanna sun zamana su ce ba an ce wa in minkum illa waruduha kuma mu ban maganta bai a ce ai wannan ɗan walkiyar da kowa gani ita ce aka wuce mabihi qala al-hasan wa ibn mas'ud wa qatada awrada hal laysa bi dukhul ya ba shigar ta bane wurudu haqin wa qawahu zajjaj ya abun ga inshi ya karfafa shi wannan doguwar magana idan ban manta ba sati mai zuwa wani ya tuna mini ta akwai ta cikin risala ta ta doktora da dogon bayani akan ta wa in minkum illa waridu cikin mushkilul hadis dan ta abun ga kin ta ci karo da aya ce ta ci karo da hadisi zan mu tsallake shi sati mai zuwa insha Allah sai mu karanta ta a cikin wancan a gurguje ko in yi tarhisin sako abun nan hakikanin abun ga kin maganganun malamai babu na bakwai al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa babu qaulur rajuli lil mar'ati inda al-qabri isbiri baban dake bayanin mutun ya gaya ma mace a wajen kabari cewa ki yi hakuri hadisi na 1252 al-imam yake cewa haddathana adam haddathana shu'ba adam shine adam bin abi iyas haddathana shu'ba haddathana sabit an anas bin malik yake cewa marra annabi sallallahu alaihi wasallam bi mar'atin inda qabrin wa hiya tabki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mace a wajen kabari tana kuka fa qala sai ce ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki hakuri wannan ya ambata mana hadisin wanda Muslim ma ya hudo shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i zai zo a cikin Kitabul Ahkam a can cikin Sahih Bukhari hadisi na 7754 zai zo cikin baban da yake babu zikiru annan nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu bawwab baban da ke bayanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ƴan tsaron kowa bai da ƴan gadi a can wancan hadisin in ya zo zai kawo shin huda dogon bayani a gare shi yace abin da yasa annabi ya umarce ta da ta yi hakuri li azimi ma wa Allahu alaihi jazilul ajr saboda Allah ya yi alƙawali cewa wanda suka yi hakuri suna da kyakkyawan lada ibnu aun yake cewa kullu amalin lahu sawabun illa sabar duk wani lada an aiki an hudu ladan shi sai hakuri Allah yake cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ba tare da lissahi ba abin da yake nihi la yasmiu alaiha musibata ne kai ya zamana ta samu musiba biyu musiba ta danta ta rasa ko musiba ta rasa lada saboda ta yi rishin hakuri sai umarce ta da zai hakuri babu makawa idan mutun yayi rishin hakuri zai zubi da ladan shi ne a banza tunda ba yadda zai وقد حسن الحسن بن ابي الحسن البصري في البيان عن هذا المعنى فقال الحسن بن ابي الحسن البصري الله مشي رحمه ببن تابعي yace ya kyautata magana anan yake cewa alhamdulillahi allazi ajarana ala ma la budda lana minhu wa asabana ala ma takallafana suwahu sirna ila ma'asiyatihi falizalika qala ittaqillaha wasbir yace godiya ta tabbata ga Allah da ya bamu lada cikin abin da babu makawa hakurin ai ba makawa dole ne sai an yi ma'ayyin ka danka ya mutu ko ba kai hakurin ba dole na dole ne bin da ba mai doshi ba zakai to shine yace godiya ta tabbata ga Allah da ya bamu lada akan abin da ba makawa sai an yi shi wa asabana ala ma la tukallafna su asirna ila ma'asiyati kuma ya ba mu lada kan abinda da ya azamin wani abinda ba shi ba saban Allah ne zammi shi yasa yace mata ki ji tsoran Allah ma'ana ki ji tsoran saban Allah da lazimtar rishin hakuri wannan zai zubda miki ladan ki ne ki sa hakuri a cikin zuciyarki a lokacin da musibar ta same ki akan wannan wasu daga cikin malaman masu hikima suka ce ya ga ma wani mutum da ya mishi ta'aziya ce inna kullu musibatin lam yazfaru sawabuha bi alamu hazinha lahiyar musibar da'ima wal hazin al baqi yace dukkan wata musiba wanda farin cikin ta bai tahiyar da ladanta ba to wannan zahinta shine mafi radadi gami da musiba wanda take da wamamma a lokacin da kana jin radadin abin kana jin zahin shi kai hakuri saboda farin cikin samun ladan ya sa kai wannan hakuri to matukar ba kai wannan ba ka bata ladanka ne a banza cikin hadisin akwai ba dalilin ziyartar kaburburra dan wannan macen ta ziyarci kabari ne annabi ya ganta tana kuka kuma bai hane ta ba yace da a ce bai halitta ba da annabi yayi bayani akai da yayi inkari ga wannan macen da ta kade ta a kabari ta kade ta zo yace wannan ma'ana zata zo dai cike cikin babanta guda insha Allah a hadisi na 1283 babu ziyaratul kuburi Bukhari zai kawo shi wa fihi dilala aidan ala tawadu'u a cikin nan akwai nuni na kaskantar da kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mutum ne mai tawadu'u kuma na sabar da nan bai mata tsawa ba lamaradat alai lokacin da ta mushare ta ce ilaika anni innaka lam tusibi musibati duk da anan ba a kawo ba ka shaha min lahiya ina ruwan ka da ni dan kai musibar ta bata shahe ka ba kaga annabi anan bai ji bacin rai ba saboda ya san cikin abin da take ciki cikin zahi ne na rishin danta yace bari ya amshi uzurinta saboda musibar da take tare da ita wazalika min khulqihi alkarim wannan ku dan hali ne nagari na annabi alayhi salatu wassalam wa fihi annahi anil buka'i ba'da al-maut cikin shi akwai hani gami da kuka bayan an yi mutuwa wa fihi al-mau'iza lil baqi aw cikin nan akwai cewa an game kuka an mushi rasuwa a yi mushi wa'azi kuma a umarce shi da cewa yayi hakuri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan baiwa Allah wannan ina ga duniya zai nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mu dokin sarki ya mana gafara sai bar shi akwai fa'ida ta wannan da zan mu karanto a cikin wannan littafi mai albarka Ushaqul Kutub zan mu karanto fa'ida kamar yadda muka saba a cikin wannan littafi mai albarka ya kawo babe na 8 fasali na 8 fasalun fi azl fi uzlatihim fasali dake bayanin uzla ta malamai kauracewa jama'a wa unsun bi majalasatul kutub da yadda suka zama na littattafai suke ɗebe musu kewa wa munadamati hada kuma hira da littattafan su iwadan anil ashabi sune musanyin abukan zama a gare su qala ba'dhum wannan baban zai kamar fasalin zai kama na wannan bayani wasu daga cikin malamai suke cewa kamar yadda zai cikin ainul adab wa siyasa safa ta 248 yace wali fasadiz zamani saboda bacin zamani wa qillatu man yuskanu ila muwaddatihi da kuma karancin wanda zaka samu nutsuwa a wajen kaunar shi wai umanu min khallatihi kuma za a aminta gami da abutar shi saboda wannan asar ahlul fadl mujalasatul kutubi manyan malamai suka zabi zama da rayuwa da littattafan su wa ja'aluha iwada mimma fata min mujalasatul ashabi suka sanya littattafan su sune madadin zama abukan hirar su wa wasafuha wasafu nufusan bil qibal ala suka siffanta kansu kuma suka siffanta rayukan su gami da fuskantar littattafan suka wuta harka kowa yace daga cikin wannan akwai fada sha'ir Abul Hasan Ali ibn Abdul Aziz al-Jurjani Allah mushi rahama da jin kai cikin al-la'if wa zara'ib al-tahsin al-qabid al-muntazim la sufwat as-safwa da tawda dama sun kawo wannan waken nashi yake cewa Allah mushi rahama ma ta'azzamtu lazzatul aishi hatta sirtu lil bait wal kitabu jalisan laysa shay'un a'azzu indi min al-ilmi falam abtaji suwahu anisan إنما الذل في مخالدة الناس فدعوتهم وعيش عزيز الرئيس. yace mata azamtu lazatul aishi ban taba jin dadin rayuwa ba sai da nan mai da littattafai sune abukan zamana. yace babu wani abu wanda yake girma yake daraja a duniyar nan gaba daya sama da ilimi a wajena, shi yasa ban ni neman wani mai daibe mini kewa ban da shi. yace kaskanci yana cikin mukhalada ta kuda da mutane, kawai sai in kana so fada'ahum wa ish azizar ra'isan, ka shafa musu lahiya sai ka rayu cikin rayuwa ta jin dadi, rayuwa ta sarki, dan saboda ka raba kanka da anci anci. wa min kitabu sayyidul khadir ibn al-jawzi, daga cikin kitabu sayyidul khadir ibn al-jawzi Allah mashi rahama safa ta 476, yace abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi Allah mashi rahama cikin al-uzla wa mujalasatul kutubi kaurace ma jama'a da kuma zama da littattafai, yace man arfa shar'u kama yambagi. mu saurara zancen ibn al-jawzi da kyau, wanda anan kin cikin wannan ne ina ga mun kawo neman ilimin shi. yake cewa duk wanda ya san shari'a kamar yadda ya kamata, wa alima halatir rasul, ya san halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ahwalis sahaba, ya san halin sahabbai, wa akabirul ulama, da manyan malamai. alima zai san anna aksar nasu ala ghairi rijala, cewa mafi yawancin mutane ba akan turba suke ba. wa inna ma yamshuna ma al'ada, suna tahiya ne kan al'ada mun samu uwaye da kakanni. yace ya tazawaruna, suna ta ziyarta, fa gatabu ba'dahum ba'dahu, ayi ta cin naman wancan, ayi ta cin naman wancan. wa yadlubu kullu wahidin minhum awrata akhihi, kowa cikin su yana neman tonan asirin dan uwan shi. wa yasuduhu in kana din ima, ya rika hasada shi in ima ta samu. yace wa yashmutu bihi in kana musiba, in musiba ta samu ya ta kyakyace dariya. wa yatakabbaru alaihi zana sahalahu, ya rika mishi girman kan in ya mishi nasiha. wa yuhadi'u li tasir shay'in min ad-dunya, ya rika mishi yaudara, zama na yaudara dan ya samu wani abu na duniyar shi. yace wa yakhuzu alaihi al-asarati in amkana, yayi ta neman tuntuban shi in ya samu dama. yace kullu hadha yajri bainal mutana'imin, duk wannan yana gudana tsakanin wanda Allah ya ma ni'ima. ila zuhudi lar-ru'a, zuwa ga zuhudi, wanda suke nasabuwa zuwa ga zuhudu. wai wannan ba yana magana ba game da jahilan mutane da awamun nasu, a'a yace wanda suka siffanta da siffa ta addini, in suna cakuda suna fada, wannan shine halin su. lar-ru'a ba mutane awamun nasu nike magana ba. yace fal aula, mafifici mai man arafa Allah, ga duk wanda ya san Allah. wa arafa shar'u, ya san shari'a, wa siru salafus salihin, da sira ta magabatan mu nagari. al inqida'u anil kulli, shafa ma kowa lahiya. fa in nadarra ila liqa'i muntasibin ila ilmi wal khair, idan ya zama tilas sai ya gamu da wani wanda ake nasaba shi zuwa ga ilimi ko almajirai ko abukan karatu, yace talaqahu, ya gamu da shi. wa qalla bisadir al hazari, to kuma ya sanya rigar yaki, rigar ƙarhe ta shiga tsakaninka da shi, kai ya zo maka da wani zancen da bai shahi karatun ba, karatu ya kawo shi ya zo ya yi tahiyar shi. wa lam yudul ma'ahul kalam, kada ka tsawaita zance da shi, ana tsawaita zance da shi to shaidan sai ya soko nashi. yace summa ajjal al harba minhu, sannan kai gaugawa ka tsere ka bar shi. ila mukhalatul kutub, zuwa ga mu'amala da littattafai. allati tahawi tafsir li nidaqil kalami, wanda sun tattare fassara ta maganganun annabi da da qur'ani. wa qala, sai yake cewa wala tahsunul yawmul mujalasa illa li kitabin, ayyu rayuwan mu Allah mashi rahama, wannan karni na 5 ya rasu shekara ta 1502 1602 kenan, da 8 yake so 1602, amma mu je da yake siffanta mana halayen mutane a wancan lokacin wazan sama da shekara 800. yace bai dace ba yau a ce mutun yayi abokin zama in ba littahi ba. yo hadisuka ana asrarus salaf, littahi shi zai baka labarin halin magabata da sirrin rayuwarsu. yace fa amma mujalasatul ulama, amma zama da malamai, fa mukhadara, kanta akwai hatsari. izlaista miuna ala zikril akhira fil agalabi, galibin su a yau rayuwar mu malaman ne kansu ba su haduwa akan ambatan lahira, da sun hada ambatan duniya ne da caccakan wancan da zagin wancan. yace wa mujalasatul awam fitnatul ladin, kuma zama da jahilai ya zama na fitina ce cikin addini. illa an ya tarja fi mujalasati, sai ho in ya kasance mutun zai kaffa kaffa cikin zaman su. wa yamna'uhum min alqawli, ya hana su gami da maganganun banza da cin naman wani. fa yaqulu huwa, shi sai yayi magana shi, in ta kama ya zama cikin jahilai to ya hana su magana, sai in shi zai yi wannan ku ta samu, dan shi tashi alheri ce zai fada. yace wa yukallifuhum masama, kuma tila sasiya, dole ni zaku saurara, zai iya yin wannan. yace summa yastawfizu lil bu'di, yana gama kuma ya tashi ya zabura, kai ya tsaya ya saurari tasu, babu yadda za a yi wannan. yace wala mikinul inqida'ul kulli, yace kuma bayyayiwa, kwata kwata kace ka yanke da mu'amala da su gaba daya illa bi kadai dami sai ka yanke kwadayin abun hannun su yace wala yanqadi dami kwadan ko ba zai yanke ba illa bil qana'ati bil yasir sai in ka dangana kai malami da dan kadan kin da Allah ya baka aw ya tajrubi tijara ko yayi kasuwancin shi aw ya kuna lahu aqaran ko ya kasance yana da gonakai yasajilluhu da su yake ribata fa innahu mata taja tashattat alham dan duk lokacin da yaji bukata to ko tunanin shi zai rarrabu duka wannan magabata Allah musu rahama sun kasance busu bukaci komai wajen kowa ba Ibn Hajar abin da ya bashi damar wallafa wallafe mawadaci ne yace wa matan qada al alimu an al khaliqi duk lokacin da malami ya zama bai bukata komai wajen halittu wa qada dam'uhu fihim ya zama bai kwadayin komai na abun hannun su wa tawaffara ala zikr al akhirah ya mai da hankalin shi akan ambatar lahira fazaka allazi yanfa'u wannan shine malami mai amfani wa yantafa'u bi kuma a amfana da shi amma matukar ya zama yana da bukatar abun hannun su to zai ci kudanya da su ci kudanya wanda take ta banza gashi nan muna gani wanda zai kasance mu'amala da sarakai a yanzu malamai suna ganin wani abun farin ciki ne abun burgewa ne a ce sarki yana kiran ku magabata Allah musu rahama an ce sarki yana kiran ku ko ku je wajen kiran sarki gudu suke yi sarakan wancan lokacin hafize ne maharata addini suke ma amma dai sanin su cewa ci kuda da sarki da mu'amala da shi diyawan su sun mutu a wajen gudun ka a ba su alƙalanci wa qala ki cha fa in aratta al-lazza wa ar-raha idan kana son jin dadi da farin ciki na zuci yace fa alayka ayyuha al-alim bi aqar baitika na hore ka yake malami ko dalibin ilimi tsakiyar dakin ka kuryar dakin ka ta ishe ka hukun mun azna an ahlika ka nisanci iyalanka ya diblaka aishuka rayuwarka za ta yi dadi waje al-liqa'il ahl waqtan iyalanka ma ka sanya gamuwa da su lokaci gare shi fa iza arafuhu idan sun san wannan lokacin tasanna uli liqa'a sai su shirya ma gamuwa da kai fa kanatil mu'ashara bizalika ajwadu sai ya zamana mu'amala da iyalan ma a wannan lokacin zata hi dadi ya zamana lokaci ka ba su ba ko da yaushe ba kana cikin sa ana zage zage ana mai da maganganu amma in ya zamana lokaci adda kai to lokacin wannan sai ya zamana suna marmari yace walle kullaka makanin fi baitika takhalu fi a cikin dakin ka a samu wani guri wanda kake kadaita daga kai sai kai ba mai shiga shi wato hadisu sudur kutubuka kai ta hira da sai tsara ta littattafanka watajri fi albab fikirka kai ta sukuwa a cikin tunaninka na ilimi wa hatta rasmil liqa'il halik ka kiyaye gami da cakuda daga muwa cikin halittu yace wa khususan al'awam balle ma jahilai awamun nas wajtahid fi kasbi yu'ifuka ana dami kai iya kokari ka samu sana'ar da zata hana ka kwadan abun hannun su yace fa hazihi nihayatul lazzatil alim fid dunya malami idan ya samu wannan jin dadin duniya ya kare mishi wa qarqila ibn al mubarak an ce ma abdullahi dan mubarak malaka la tujalisuna me yasa baka zama da mu kullun kai kana cikin daki yace ana azhabu fi ijalisi sahaba wa tabi'in ni ina zuwa abukan zama na sahabbai da tabi'ai wa ashar ila zalika zul kutubi yake nihin cewa littattafai na nake karanta muna hira da sahabbai da annabi yace wa mata ruzqal alim rigina anin nas wal khalwa duk lokacin da aka arzuta ma malami wadatuwa gami da mutane kuma yake kadaita shi daya yace fa in kana lahu fahamun idan yana da fahimta yajlibu tasanif sai yi tarbuce rubuce faqad takama lazatu to jin dadi ya kare mishi wa in ruzqa fahaman idan arzuta shi da fahimta yartaki ila mu'amalatil khaliqi haqi zai daukaka zuwa ga mu'amala ta Allah wa munajatihi da kuma ganawa da Allah yace faqad ta'ajjala dukhulul janna qabla lama to wannan yayi gaugawa shiga aljanna ne kafin ya mutu matukar malami ya samu wannan to tun a duniyar ma shi cikin aljanna yake shi yasa ibnu taymiya Allah mashi rahama yake cewa muna cikin aljannar da sarakai da masu mulki sun san wani dadi muke ji da sun yake mu neman mulki da neman kudi ai duk a ji dadi ne ake ta yi yace na rantsi da Allah a karatu da sun san dadin da muke ji da su zasu yake mu wannan jin dadin suna ta neman shi a wajen wancan kwaramni ba san ba jin dadin yana nan sun bar shi Muhammad ibn Ahmad al-Haddad al-Andalusi yake cewa zahaban nasu fam firadi anisi wa kitabi muhaddisi wa jilisi sahibun qad amiltu minhu malalan wa ikhtilala wa kullu khaliqin ba'isun laysa fi naw'ihi bi hayyin walakin yaltaqil hayyu minhu bil marmusi yake cewa zahaban nasu mutane sun tahi fam firadi anisi ni zamana ni kadai shine debe mini kewa abokin hira ta abokin zamana shine littahina shine abokin nawa da na ina da tabbas ba zai kosa da ni ba waqti lalan kuma babu wata tangarda cikin abuta dukkan mutane tur da su in ba littahina ba laysa fi nau'ihi bi ayyin a cikin nau'in shi ba rayayye bane sai dai yana gama ni da rayayyu wanda suke rayayyu wanda suna nan rayi sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su duniya amma kamar suna rayi to littattafai da kake karanta suna gama rayuwarka ne da ta Annabi da sahabbai kana karanta Annabi yayi kaza sahabbai sun kaza da tarihin su da duk abin da ya kumsa cikin rayuwar su nan zan mu takaita abin da muka ko ga wannan da gauga shaqiq ibn ibrahim al-balfi yake cewa muka ce ma abdullahi dan mubarak idan kai yi sallah tare da mu me yasa baka zama tare da mu yace ina zuwa in zama tare da annabi da sahabbai kunna lahu muka ce mishi ina sahabban da tabi'ai suke yace ina zuwa in duba ilimi na da kuma asarikin su da kuma ayyukan su me zan yi tare da ku ku kuna cin naman mutane idan ya kasance shekara ta 200 shekara ta 200 abdullahi dan mubarak yana fadan wannan to kuma yace a yanzu ibnu rajawzi mu muka yi cancanta cewa malami ya nisanta da zama da awamun nasu ya kusanci Allah yace wa firra minan nasu ka guji mutane kamar yadda zaka guji zaki wata mastaqbidinka ka yi riko da addinin ka yasalamu lakhamuka wa damuka da namun jikinka da jininka zai tsarkaka zai kubuta amma matukar zaka yi muhalada shi yasa khaddabi da malamai da dama suke da littattafan da aka yi sani da al-uzla kadai cewa a irin wannan lokaci da zamani ya lalace wanda banda cin naman mutane da zazzagi mutane da cin mutuncin su ba abin da ake da kuma watsa sharri to wannan sai zamana kadaita shi yahi alheri nan zan mu takaita wannan muka wada ridi Allah ba mu lada ni kuskure Allah mana gafara.